shirinmu na nishadi yau bakon cinwa muka samu.
To yau bakon bako a gidan shine Sama'ila wanda aka fi sani da Slim B.
Slim B.
Yeah.
A harkar tawaga hip hop ake yi ko blues wato nana yi ake yi ko fa rojin kuke cewa hip hop ne.
Well, ni wanda na fiye yi shine R&B, soul, rock, techno.
Da haka za ka gaya mana ba turanci za ka yi mana ba.
To gaskiya wa'annan ban san sunayensu da Hausa ba. R&B shi ne irin style ɗin da Arkeli ke yi. Yawanci za ki samu irin waƙoƙin soyayya ne da waƙoƙin faɗakarwa.
To Arkeli ɗin ku shi ne gwarzonta a mawaƙa?
Ba shi ne ba, gwarzonta a mawaƙa shi ne Michael Jackson.
Michael Jackson? Ya. Ne gaba ɗaya kai ka tabi shi a kundin ku?
Ya, don irin music da yake yi, irin music ne da nake so. Kin ga shi yana soul.
Yana
mixing da yana hada da rock. So you see, ni kuma style da nake so kenan. Shi yasa.
Okay. Me ji hankalin ka ta fara waka?
Eh, to zan ce abu ne wanda yake ciki na, kaman baiwa ne da Allah ya ba.
Baiwa? Kawai ka tashi ka ji kawai ka iya waka?
Eh, ban tashi na iya ba. Babu wanda ko da ma kana da baiwan ba, dole ne sai ka bi process ba kame zan ci kone na Hausa ta bi hanyoyin da ya kamata kamin nan ka iya ganewa kana da shi.
To kai a kai ka gane?
Ni na gane saboda ina da sha'awar abu. So da na fara sai na fuskanci zan iya yi zan iya fiye da abin da nake yi. So sai na shiga yanar gizo ina duba abubuwan da za su kara min basira kan waka da.
Ke kai da ilimi sai ka fara waka?
Ni za iya cewa haka?
To, yin gashi muna ta zuba muna ta zuba mai sauraro da wata waka ya san ka?
Eto, an sani da mai rabo?
Mai rabo.
Wakan Sa'adu Bori ne da na sake. So da nake Niger ne na sake wakan don na taɓa musu aiki. Bancin waka ina production.
Ya fi sauna. Lindi, ɗan Najeriya ne ko ɗan ina ne?
Ni ɗan Najeriya ne.
Mazaunin ina?
Mazaunin Kano, Gombe, Bauchi.
Duk kai ɗaya, yawo kake. Ai da tsawon yadda ka faɗi Niger, sai na je kaman bayan da muke faɗa ba sai ne tare ka ɗan Niger ne ya zo mana.
Ne ɗan Najeriya ne, ɗan Gombe, Asali.
To, na tsatsai ka kana magana, ka ci banda waka kana?
Banda waka ina kiɗi kuma ina yin video.
Duk kai ɗaya. Videon kana ɗauka koko kana fitowa?
Ina ɗauka, ina editing, ina fitowa kuma don ni kaina ina da wasu video da na maka yana.
Na waka? To yanzu ya rera mana wace waka aka sanka? Wacce kace ta Sa'adu Bori da ta juya ta?
Okay. Mai rabo ya samu mara rabo sai kallo. Mai rabo ya samu mara rabo sai kallo. Waka ne da mu ka yi tare da wani a Niger ana kira shi Kal. So ni na ɗauki baiti na da turanci shi sai na shi a harshen Faransa.
Kenan waka karbe in Hausa kake? Kai Hausa kai turanci?
Ina Hausa ina turanci.
Rera mana ita ce rera mana ta baitukan da kai a wannan waka ta Sa'adu
Bori. Okay. Haka yake. I can't imagine being anywhere else, if not with you. I can't imagine being here, without you here with me. The reality of my dreams, is standing next to me. Having you in my life, it is the greatest gift of all. Nagane ki arinya, santana ke kyawa. Nagane ki arinya, santana may haske. If love is forever, come stay with me forever. Kiriki amana, hold my hands, don't let it go. Mera boya samu, mara rabo, say hello.
Say hello, go. So, nani ka ba da tafiya, idan lamar ka kawai yana da baka tuni ne ka tuni ba da tafiya.
Ya.
Ita wannan budurwa aka yi ba?
Eto, kin san wakar dama ba na wani ba? Na wani ne, so na ji daɗin wakar ne kawai sai na.
Wace ce bakan daniyar ka? Wacce ka fito a waƙoƙin?
To, ni kan gaskiya ina da waƙoƙin da nake so da yawa.
Wacce ta fi zama a zuciyarka?
duk kwakoki na sun zauna a
gaba. Wannan za ta tsara wata, wacce ta dan tsara ko da kadan ne.
Okay, akwai wakan da nayi kin sace zuciyata.
Wace ce ta sace zuciyata?
A kai duk.
Kirkira so aka yi ba wai wannan ba ce ta sace ta kai mata.
Kirkira ne kawai.
To ya take.
Shi ma Hausa ne da Turanci?
Arena mana.
Okay, it's like this. I love the way you walk, girl. I love the way you smile. The way you move your body makes me wanna hold you tight. Take me to the moon, but don't let me fall down. I'm trapped in your enchantment, I'm trapped in your love. Your love's like illusion, it's ruling my heart. I can't stop thinking about you all night. Girl, please tell me you. Okay, chorus is like this. Oh, kinsashi zuciyata, I'm stuck in your love, kinsashi zuciyata. Baby, please help me, zuciyata. Oh, kinsashi zuciyata. Call our response, yeah, na daga ana amsa.
To me, sake ku son wannan.
To gaskiya yanayin da na samu waka da kuma do ya dan dauke ni lokaci kamun nayi shi dan na yi kidan da juma na aje ina nazarin menene zan yi akai sai na samu na rubuta baitin mai sanin shi sai amshi ne zo mu sai baya ɗan kwanaki sai amshi ne zo mu to shi yana cikin wakoki wakoki na da mutane ke so.
To ga hira ta dauko dadi ne sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu da Salim Bahago daga Kabashir dandalin VOA.